salafi Allah ya saka da alkhairi akan waɗannan walagalan kalmomi masu albarka masu alkhairi masu daraja domin an yi magana akan babban mutum mutumin da yake duniya bata taba shi da mutum mai daraja mai kima a wurin Allah kaman sa ba duniya bata taba shi da mutum mai karamci madaukaki wanda duniya ta amfana da rayuwarsa ba kaman annabi sallallahu alaihi wa sallam babu shakka mallan yayi bayani masu gwaɓi kware da gaske masu dadi kuma ina ma da su samu ni zancen nan ya dore ya ci gaba domin idan ana magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallama banjin akwai mummuni da ke koshi domin zaka ci cin abu mai dadi abu mai sanye zuciya abu mai faranta rai abu mai baka nishadi ya kuma ƙara nunar da kai irin hasken da kake kai domin kana cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewa a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma akwai wata gaba da za a zo kila sai ka zubar da hawaye sai ka yi kuka za ka yi na zuci kuma za ka yi na hawaye idan aka dauko irin jarabawoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da su a rayuwarsa a fafata kansa na kafa gaskiya da dasa ta da shi nagartacci wanda yake ya dasa ta yau shekara 1400 amma babu abin da ya girgije ta salawatullahi wa salamuhu alayhi ala ayi hal akwai malam da zai mana ta'aliki malamin mu Sheikh Kadir Abdullahi Shikaji wanda yake malam sananne ne shike da littafin Al-Haqqul Mubin wannan littafi na hadisi wanda ake karantar da dalibai a makarantun Islamiyya da waɗansu daga cikin masallatai to malam shi ne ya rubuta wannan littafi zaka shi ma masanin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne to ya dace a ce yayi ta'aliki akan fiyayyen halitta akan lecture da aka gabatar akan fiyayyen halitta bi abihi wa ummi salawatullahi wa salamu alaihi amma kafin nan zan yi amfani da dama in yi marhabanci duk da bai shigo ba marhabanci kuma in yi lale da zuwan babban malaminmu a Sheikh Dr. Muhammad Sulaiman Abu Sulaiman hafizahullahu ta'ala kuma babban limaminmu na babban masallacinmu wanda anan ne Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya yada da awassa hatta mamaye duniya ta mamaye ko ina shine imam na masallacin Sultan Bello wanda tun kusan minti 40 yana nan yau amma dai bai shigo ba to kaga ya kamata dai a ce mun marace shi kuma shugaban da zai shugabanci zaman shi ma yana nan kadi Malam Nuhu Mahmud babban kadi ne a jihar Kaduna shi ma yana nan tun shi kuma Professor Ahmad Jafar wanda yake shine zai ta'aliki shi ma yana gab da isowa wurin nan sabo kadai magana ta tsari Allah ya gafarta mu malai Allah ya tsare mana malai ya kara masa imani to duka dai wannan tawaga ta alkhairi suna wannan guri Allah ya kara ma rayuwarsu albarka so ina ga da yake lokacin ya ja sosai shi Malam Kabir yana da minti 10 da zai ta'aliki akan wannan lecture to daga nan kuma sai ta waga ta biyu sai ta zo ta gabatar da nata shiri Allah ya saka musu da alkhairi daga wata alim bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعيانا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وعلى آله الطيبين الأبحار وأصحابه الهادين الأبرار وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna mika godiyar mu ga Allah da ya hada mu a wannan masallaci mai tarihi kuma mai albarka kuma wajen tattauna akan babban al'amari shine Muhammadur Rasulullah tunda na gama maudu'in da ma nace to lalle kam za a takura mallam tun daga mukaddima nace to lalle kam wannan laccen zamu dai dan samu abin da muka samu to lacca alhamdulillah ma Allah ya tattauna abubuwa da dama akan abin da ya shafi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to cikin yan mintuna 10 da aka bani zan yi amfani da wannan damar in taba dan wani janibi wanda cikin lacca mallam bai kawo shi ba ko kuma ya kawo shi amma bai tsawaita bayani a cikin shi ba dan mu tashi mu kara amfana da abubuwan da muka ji Allah ya saka wa mallam Umar da alkhairi bisa wannan babban gudunmuwa da ya bada Allah ya sa a cikin mizanin aiki na lada waɗanda suka shirye wannan kuma muhadarori Allah ya saka musu da alkhairi cikin abin da na amfana da shi wanda mallam ya tattauna akan shi ya nuna mana muhimmancin sanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma muhimmancin san shi dan baka iya san mutum baka iya sanin mutum baka iya san mutum sai ka san waye shi har ya kafa mana hujjoji da ayoyi da hadisi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanan kuma ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne gare mu cikin dukkan ayyukan mu ibadojin mu da dukkan abubuwan da muke aikatawa sanan kuma da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna soyayya gare shi bata daukan wani tawili na kai abinda annabin bai aikata ba indai har kana son shi to kai biyayya gare shi sanan ya nuna mana yanda Allah mai girma da daukaka ya rantsuwa da dabi'un shi da kyawun halayen shi kare kafa mana hujja da ayar da ke cikin suratul qalam wa innaka la ala khuluqin azim sanan mallam ya mana bayani akan sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na imani da kuma karuwar shi domin akwai waɗanda rashin sanin shi yasa ba su imani da shi ba kuma karuwar imani tana tabbata ta hanyar san manzon Allah da kuma sanin shi akwai janibi mai girma wanda mallam ya dan kakkawo a cikin ainihin wato muhadarar shi shine huququn nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babban janibi ne mai girman gaske haƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam dai na farko imani da shi da yarda da shi a matsayin annabi kuma manzo na biyu a shaida ya isar da wannan manzanci kowa ya shaida da wannan na uku mu nuna soyayyar shi mu gabatar da soyayyar shi akan kuma soyayyar kanmu da kanmu da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu duka gaba daya na hudu ni biyayya gare shi cikin addini da dukkan abin da ya umarce mu na biyar mu gaskata shi cikin dukkan abin da ya ba da labari akai na shari'o'i da laburbura na gaibi da sauran abubuwa dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi rashin imani rashin gaskata shi matsala ce a cikin rayuwar mu kun ga dai bala'in da muke ciki yanzu na waɗannan masu akida ta kalakatu kun ga irin barazana da suke cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrinsu amin sannan na shida biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni kuma da gabatar da biyayyar akan biyayyar kowa ko kuma waye shi sannan na bakwai nisantar abin da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hani kuma ya tsawatar akan shi kamar yanda mallam ya kawo mana misalai da dama wa in tuti'uhu tahtadu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu sannan na takwas ba a bautawa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta idan kana so ibadar ka ta zama karbabbiya to kai koyi da biyayyen halitta as-sadiqul masduq allazi la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sanan na tara shari'ar annabi ta zama ita ce biyayya dukkan wasu shari'o'i kuma ka dauke ta ita ce ta gaske duk wata shari'a da ba ta Rasulullahi ba ka dauke ta matsayin shiriri ta ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban abun koyi shari'ar da ya kawo mana kuma ita ce a bar yadda ayi riko da ita ayi kuma imani da ita Allah ya ba mu iko riko da ita na goma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi daraja da haƙƙin da ya tantance shi duka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su sanan mai koyi da shi cikin maganganun shi da ayyukan shi cikin mu'amalar shi da ibadojin shi duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya koyi ya fadi abin koyi ne gare mu saboda ayar da malai ya kawo lakar kana lakum shi rasulullahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi game da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanan malai ya kawo mana muhimmancin yin salati ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yin salati ga annabi hanya ce ta tsira hanya ce ta samun daraja da daukaka a cikin gidan aljanna malamin ya tattauna mai tsawo akan abin da ya shafi ibada sai ta daidai da karantawar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan take zama karbabbiya sannan daga karshe malamin ya yi jawabai masu tsawo masu abin nan akan nasaba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da girmanta da kuma tsarkinta ku duba irin yadda ya fadada bayani akan nasabar kusan shine darasin in ce cikin darussan da malai ya kamata ya gabatar kamar ya dauki kusan daya ne bisa biyar kashi daya ne ya dauka cikin kashi biyar Allah ya saka wa malam da alkhairi bisa wannan babban gudunmawa ya saka wa dukkan waɗanda suka halarci wannan guri da alkhairi ya sa a cikin ma'aunin mizanin mu na lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To waɗannan manya-manyan malamai wannan gudunmuwa da kuka bayar Allah ya saka muku da alkhairi. Sheikh Kabir Abdullah muna fatan Allah ya karbi wannan aiki ya saka muku da alkhairi amfane mu da wannan ilmoma da kuka ba mu. Kuma cikin abin da nake fahimta wato buƙatuwar a samu wani lokaci a faɗaɗa wannan lacca mai yiwuwa kila insha Allahu ta'ala nan gaba kaɗan mu samu wata rana mu keɓe ta domin malam ya zo ya ƙarishe mana sauran gaɓuɓɓa guda goma tunda cikin goma sha uku kaga korabi ba a bamu ba to a ukun ma dubi yadda muka kunkuɗi alkhairi da ilimi mai yawa to me kake tsammani idan kuma an ƙara mana sauran me yiwuwa ma kila malam a cikin abin da zai ƙara mana ɗin ya ƙara ma da magana kuma akan sahabbansa domin na ji a cikin gaɓaɓɓen ya ce akwai zaujatuhu sallallahu alaihi wa sallama zai yi magana akan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to inda za a ƙara kuma da ashabuhu da sahabbansa to da sai ya kasance kenan hasken ya cika sosai Allah ya saka da alkhairi Allah shigar da wannan cikin mizanin kyawun ayyuka ya amfani mu da shi duniya da lahira kafin mu karkare mu tashi mu a wannan zaman tawaga ta biyu ta zo zan yi amfani da dama a roƙi ƴan uwa su sanya ɗaya daga cikin malaman mu a cikin addu'a shine malam da zai gabatar mana da lacca gobe na ɗan fita ɗazuto muna magana ne yake gaya mana cewa yanzu haka kuma yana asibiti yana kwanci amma da kyakkyawan zaton da muke ma Allah zai samu lafiya insha Allah ta'ala kuma zai zo ya gabatar da wannan lacca shine Dr. Muhammad Rabi'u Umar Rijal Lemu yana fama da ciwon ciki yace yanzu haka yana asibiti ne an kwantar da shi asibiti amma dai in Allah ya so ya yadda dai muna fata in dan sami treatment haka to ya murmure kuma ya zo ya gabatar da wannan lacca sai mu tashi da addu'a eh Allah ya saka alkhairi so ina ga da wannan muke karkara wannan zama namu za mu mika abin maganan ga shi jagoran shirin gabaki daya domin ya gabatar da sauran manya-manyan malamai domin su zo su zauna a ci gaba da abin da ya tara mu da fatan Allah ya karba da gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh